بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi barkamu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi 7 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1440 wanda ya dace da 12 ga watan 5 shekarar Bature 2019 wannan shine tafsiri na 102 a cikin jerengiyar tafsirin Al-Qur'ani da muke gabatarwa daga wannan masallaci namu Masjid Ali bin Abi Talib wanda yake a wannan yankin anguwa da ake kira da Madaci a garin Zaria birnin Zazzau jihar Kaduna a Najeriya ubangiji Allah madaukakin sarki muke roƙo ya datar da mu ya karbi ibadu idan jama'a musulmi masu bibiya mu basu manta ba a jiya mun karkare bayani cikin suratul Inshiqaq a yau da izinin Allah zamu shiga cikin suratul Buruj a inda za mu fara sauraron wasu sashen ayoyi daga cikin wannan sura daga bisani sai mu dasa da yayin wato bayani insha Allah Allah madaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim was sama'i dhati buruj
a'udhu billahi minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
جماعة وانا كما يدام خديشي اتشي سورة البروج suran da Allah madaukakin sarki ya saukar wa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama a halin zaman shi a garin Makka ma'ana kafin hijira wannan sura yana ɗaya daga cikin surorin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan zaban su ya sallas isha da su da wasu surori makamantan shi har al-Imam Ahmad ya fitar da hadisi a cikin musnad din shi ta hanyar sahabi Abu Hurairah Allah ya kara mishi yadda Abu Huraira yake cewa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yakra'u fil isha al-akhira bis sama'i dhatil buruj. Manzo Allah ya kasance yakan karanta wannan sura a sallar isha ta biyu, mana isha ta karshe. Da kuma was sama'i wat tariq. Wato dukkan su surori ne da suka ainihi wato fara da kalman was sama', Allah ya rantsuwa da sama. Shi yasa a wani riwayan da al-Imam Ahmad har ila yau ya fitar da shi wanda shi kadai ma ya kadaita da wannan riwaya Abu Hurairah a cikin wannan lafazi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi umarni cewa duk sanda aka zo sallar isha to a rinka karanta as-samawat waɗannan surori ne as-samawat sune surorin da aka bude su da fadin was-sama kaman was-sama'i zatil buruj din was-sama'i wat-tariq da kuma makamantansu ina fata an gane tabbas ana samun sabanin fassara daga manyan malaman tafsiri tun daga zamanin sahabbai har almajiransu har waɗanda suka biyo bayan su. To wannan sabani ne yake sabbaba shi. Kamar yadda zamu zo mu ji a cikin wannan sura tun daga aya farko har kusan ayoyi da za su biyo baya duk zaka ji sabanin malamai wajen fassarar shi. To abin tambaya shine me yake sabbaba irin wannan sabani? Kasantuwan kalmar larabci jama'a, kamar yadda muka sani, kalma ce wadda Allah madaukakin sarki ya zuba wa wannan harshe dimbin albarka, sai ya zan yana da fadi fiye da sauran yarurrukan mu jama'a. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya maida duk wani yare da ba larabci ba, wato kamar ka ce gwaranci. A cikin Alkur'ani Allah yake cewa a jamiyun wa arabi, shin kana magana na sauran yaruka ne na duniya ko ko larabci? Kaga dukkanin yaruka sai Allah ya tattara su ya kira su da ajami, wato gwaranci. Ko kun fahimta jama'a? Amma larabci sai aka aini wato tsame shi a matsayin shi ne yaren da yake kishiyantar duk sauran yaren duniya. Shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin rahmansa da hikimansa sai ya zaɓi harshen larabci domin ta zama ita ce harshen da za a sauka da Alkur'ani a kai. Allah ya ce kitabun anzalnahu a mubarakun ko? Lajabarati a inda yake magana cewa mun saukar da shi inna anzalnahu kitaban arabiyyan la'allakum ta'qilun. Eh, mu muka saukar da shi Qur'anan arabiyyan, wato littafi wanda yake larabci ba larabiyyan littafi. Shi yasa Allah ya zabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin wato kasance cikin kabilar Larabawa, kuma aka aiko shi da duk wahayoyin da aka yi mishi da larabci. Don haka larabci yare ce mai fadi jama'a. To kasancewan yare ce mai fadi, akwai kalmomin da ba a cika amfani da su ba saboda fadin yaren. Idan yare ya cika fadi, za ka ga ana zaɓen wasu kalmomi ana amfani da su a yau da kullum, wasu kuma to sai an laluba da ƙyar ake gano wato kalmomin. Shi yasa ma sai ka ga kalmomin sukan yin tsada, ba kowa yake sanin ma'anoninsu ba. Jama'a ana fahimta ko? Ina kai mu ne mu fahimci daga cikin dalilan da yasa ake samun sabanin fassara idan aka zo wajen ayoyin Alkur'ani, wani zubin ma har da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To a ƙarƙashin wannan sai ka ga kalma ɗaya yana da ma'anoni birjik, ma'anoni da yawa. Ina fata an gane. Akan samun haka ma a ɗaiɗaiwar yarukanmu, amma bai kai na larabci ba jama'a. To tunda hakan yana faruwa, kenan wannan yake nuna ashe za a samu wato a ba da ma'ana mabambanta a duk lokacin da aka zo irin waɗannan kalmomi. Wannan malami ya dube shi ta nahiya kaza ya fassara aya kaza da shi, wannan ya duba ta nahiya kaza ya fassara aya kaza da shi. To wannan ya nuna kenan an ba kowa dama ya ainihin faɗi ra'ayin shi a cikin fassarar Alkur'ani. A'a, shi yasa malaman usulul tafsir suka ainihin wato tabbatar da hanyoyi guda biyar wanda su ne ake fassara Alkur'ani da su. Kowanne daga ciki ana bin su ne ɗaya bayan ɗaya, ma'ana yadda suke a matakin su na ainihin wato yadda aka tsara su haka matakan da ake bi. Don haka duk sanda zaka fassara Alkur'ani sai ka dubi matakin farko. Idan baka samu fassara ta wannan hanyar ba, sannan sai ka faɗo mataki na biyu, mataki na uku, har zuwa mataki na biyar. Hanya ta farko suka ce shine hanyar tariqut tafsirul qur'ani bil qur'an, hanyar fassara alqur'ani da qur'ani. To shi ma wannan hanyar sai suka kasa shi kashi biyu, suka ce akwai tafsirul qur'ani bil qur'ani sarihun, akwai kuma ghairu sarih. Idan suka ce sarihun shine wanda aya zai taho bayan aya karara domin ya fassara wancan da ya gabace shi. Kasantuwan Allah madaukakin sarki shi ya saukar da Alkur'ani nan. To duk sanda Allah da kanshi ya bada ma'anan kalma a cikin Alkur'ani, to babu fassarar da ya kai shi inganci. Akwai ire-iren haka a cikin Alkur'ani. Mun yi ishara a cikin ainihin wato ayoyin da suka gabata a cikin suran da muka fassara. Sannan akwai misali wanda zai ƙara zuwa nan gaba insha Allah. Dauki misali fadin Allah madaukakin sarki was-sama'i wat-tariq, sai Allah ya ce wa ma adraka mat-tariq. Kaga kalman at-tariq da ya zo anan shi da kanshi Allah sai da ya nemi ko ka san me ake nufi da shi, kuma larabci ne. Amma kaga ba ga magamarin larabci bane, ina fata mun fahimta to irin waɗannan shi suke kira gharibul qur'an wato kalmomin da ba a fiye amfani da su ba to Allah da kanshi sai ya fassara kalmar saboda ya san ba kasafai za a iya fahimtar ma'anar shi ba Allah yace annajmu athaqi shine ma'anar afariq din da yazo a nan wajen to kage yanzu tunda Allah ya fassara da kanshi ko ba a buƙatar wani ya dauko wani ma'ana na wannan kalmar afariq kalman da Allah ke nufi shine annajmu athaqi to kaga annajmu ga magarin larabci ko ya san wannan ko da shi aka fassara maka afariq to irin wannan fassara shi ake kira tafsirul qur'ani bil qur'ani sarihun wanda yake karara to akwai ghairu sarih wanda shi kuma ba karara yake ba to wannan ya danganci fahimta da kokarin malami ne shine idan ya karanta wannan aya da ilimin da Allah ya sanar da shi na sauran ayoyin alqur'ani sai ya je ta bibiya ya gano waɗanne ayoyi ne za su taimake shi domin ya fassara wannan ba irin wannan akin iya samu kuskure ko da yake malami yayi tafsirul qur'ani bil qur'an amma zai iya yin kuskure tunda wannan kokarin shi ina fatan jama'a an gane sai hanya na biyu shine tariqu tafsirul qur'ani bis sunna fassara alqur'ani da sunna to idan aka ce sunna ana nufin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah duk shekarun da yayi yana isar da sakon Allah kokarin fassara alqur'ani da Allah ya aiko shi da shi yake shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi jama'a fahimta ko mun saukar maka da sunna a rayuwarka domin kai wa mutane bayanin qur'anin da aka saukar maka to kaga duk abin da manzo Allah yayi a rayuwar shi na magana da aiki da gani da tawi duka yana fassara alqur'ani to idan ka nemi fassarar aya a cikin alqur'ani baka samu ba sai ka taho mataki na biyu to yaya annabi ya fassara wannan aya sai da malamai suka tattauna shin manzon Allah ya fassara ayoyin alqur'ani gaba ɗayan su kuwa wannan qadiya ce mai zaman kanta ba yanzu zamu tattauna shi ba ashani idan ka je tafsirul qur'ani bi qur'ani baka samu ba sai ka taho mataki na biyu shine me tafsirul qur'ani bis sunna to shi ma wannan malamai suka ce shi ma akwai wanda yake sarihun akwai ghairu sarih wanda yake karara da wanda ba karara ba dan akwai lokacin da zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye zai zo ya karanta aya sai ya tsaya ya wa sahabbai darasi akan wannan aya to kaga fassarar da annabi ya ba wannan ayan ko to babu wani fassarar da za a dauka kuma da yake kuma bayan wannan amma akwai wasu ayoyi wanda zaka ga malamai ne suke kokarin cewa wannan aya muna ganin hadisi kaza da magana kaza da rayuwar manzon Allah kaza yana fassara shi wannan ma ijtihadi ne na malami jama'a ana fahimta ko dan haka za a iya samun malami ya daidai a bangare na biyu za a iya samu ya kuskure amma in manzon Allah ne ya fassara shi karara to wannan kan ba a buƙatar maka waiwai na wani balantan ka dauko maganar kuskure ko ba kuskure ba jama'a an fahimta ko hanya ta uku shine tafsirul qur'ani bi aqwalis sahaba fassara alqur'ani da maganganun sahabbai to anan dalilin da yasa aka gabatar da maganganun sahabbai bayan fassarawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan fassarar kowa saboda darajojin da suke da shi kaga dai na daya sune al'umman da annabi ya fara karantar da su alqur'ani a duniya kenan waɗannan za su samu wasu ilimomi wanda ba wanda zai same shi in ba su ba sannan sune al'umman da suka rayu suka yi magana da larabci samfareren larabci kafin wato a fara ainihin wato ingausa a cikin larabci a zamanin su babu ainihin wato wasu yare baki da suka zo suka gurbata harshen larabci irin yadda ta gurbace a yanzu ka duba yanzu ana larabci sai kaga ana saka wasu bakin kalmomi a ciki kamar yadda an kana Hausa kai ma kakan saka wasu kalmomi baki a ciki jama'a fahimta ko to a wannan zamanin larabci bai riga ya gurbace ba wannan ya ba su damar su ƙara fahimta alqur'ani fiye da kowa sannan su ne al'umman da Allah da kanshi ya tabbatar da tsarki a cikin su ma'ana Allah ya tsarkake su ya nuna ya yarda da su al'umma ce wadda akwai karancin kirkiran bid'a a cikin su su ba su bid'a ba a zamanin su komai nasu sun yi ne a bisa yadda annabi ya zo da shi dan haka waɗannan darajoji da falaloli yasa dole su ne za a yi la'akari da fassararsu bayan tafsirul qur'ani bil qur'an da kuma tafsirin Qur'ani da Sunna. Jama'a kun fahimta ko? Hanya ta hudu da ake fassara Al-Qur'ani shine tariqu tafsirul Qur'ani bi aqwali tabi'i. Fassara Al-Qur'ani da maganganun tabi'ai. Su kuma tabi'ai shine al'umman da suka maye sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana su suka koyi ilimi daga gare su. To kaga su ma sun dosano daga ainihin wato al-qurun al-mufaddala ko wannan khairiyyar su ma sun dosano saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum dan haka sun samu sun shiga cikin waɗannan al-qurun al-mufaddala al-thalatha to dan haka su ma tafsirin su to yana gaba da tafsirin wanda ba su ba ina fatan jama'a gani to daga kan wa'annan sai aka ainihi wato tsayar da dauko fassara daga wani zamani sai aka tafi kai tsaye tafsirul Qur'an bil ijtihad ko kuma kace bil ra'ayi to ra'ayi anan kaka dauka irin ra'ayin da mutum yake ginawa kanshi wanda yake na ƙarya a ana nufin ra'ayi na malamai waɗanda suka zo bayan tabi'ai wannan malami a bisa kokarin shi da tsoron Allah shi da ilimin shi sai ainihin wato bibi fassarar aya sai zan bai samu ba sai yayi amfani da ilimin da Allah ya sanar da shi ya fassara da iya abin da Allah ya sanar da shi to kaga an ka dubi waɗannan matakan zaka ga cewa lallai matakai ne waɗanda idan aka tsaya musu to za a fita daga cikin dukkanin sabani da ake tunani to amma tunda kokarin malaman ba ɗaya bane a daidai lokacin da wannan yake da ilimin da zai iya binciko ayoyin da za su taimaka mishi fassara Al-Qur'ani wannan malamin yake da kokarin da zai iya tattara hadisan manzon Allah da suke magana game da wani aya wannan kuma yake da daman ya je ya jiyo menene maganganun manyan malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai wani malamin kuma yake da nashi kokarin da zai iya yin bayani gurgurdan abin da Allah ya sanar da shi wani malamin bai da shi dan haka sallan wanda yake fassara aya da cewa kaza wanda yazo a cikin Al-Qur'ani ko kaza wanda yazo a cikin maganar sahabi wani shi wannan malamin bai samu wannan bayanin ba dan haka shi iya kokarin shi yana ganin babu wani aya babu wani hadisi babu wani maganar sahabi da ya fassara ayar nan a lokacin shi sai ya nashi kokarin kaga kenan za a rinka samun sabanin fassara ina fatan jama'a gane nayi mana wannan matashiya ne domin mu ainihin wato girmama wato kokarin da waɗannan malaman da suka gabata suka yi mana wajen fassara mana Al-Qur'ani to duk sanda aka samu al'umman da suka zo bayan su to tabbas idan an yi irin waɗannan sabanin to akwai waɗansu matakai da ake yi wajen a gabatar da ra'ayin wani akan ra'ayin wani a yanzu dai kam ba a buƙatar wani malami ya zo ya ainihin wato gina mana ra'ayin shi wajen fassara dan babu wani aya da ba a samu magabata na kwarai da suka yi magana akan shi ba yanzu kawai sai dai mu rinka yin nakali shi yasa zaka ji duk wani malamin Allah malami na gari in yana fassara Al-Qur'ani a wannan zamanin sai dai ka rinka ji yana cewa kaza aka samu daga Abdullahi dan Abbas haka malam Mujahid ya faɗa al-Imam Qatada shi ma yace kaza sahabi Abu Huraira yace manzon Allah yace kaza to wannan shi yake tafsirin Allah da Annabi amma duk malamin da zai rinka dauko aya yana fassarawa da ra'ayin shi kace mishi wannan fassarar kuma daga ina yace a na dubi ayoyin ne kawai to wannan ba ta ce ni kai ma ka dube shi da kyau sai ka yi gaba ka rabu da shi kaka ƙara sauraron shi jama'a wallahi haka ake samun mutane suke fata da al'umma yanzu dan jama'a ba dan dama da aka bada irin wannan na ayin wato fatattun nan ba ina wasu za su taso a irin wannan zamanin su rinka jan ayoyin Al-Qur'ani da aka saukarwa manzon Allah shekara 1400 da suka gabata wai a yanzu shi ya gano cewa wannan ayan dalili ne akan Boko Haram jama'a kuna fahimta ko ko kuma wani malami jama'a yanzu ya taso ya jawo wani aya yace wannan ayan shine dalili akan yin maulidi wanda shi annabin da aka saukarwa da aya bai wannan fassaran ba sahabbai ba su yi wannan fassaran ba tabi'ai ba su yi ba amma shi yanzu saboda san zuciya ya gano cewa wannan ayan dalili ne akan yin maulidi dan haka Allah ya ce fa bizalika falyafrah dan haka zai fassara iya inda zai jawo kenan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrah sai ka ce mishi waye gabace shi akan wannan fassara ko mun gane wannan da kyau ko jama'a ko wani ya jawo maka cewa wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna wannan dalili ne akan ma'aikatan gwamnati kafiri yanzu wannan ayan abin da yake cewa kenan akan ma'aikatan gwamnatin Najeriya Allah ya saukar da shi jama'a mun fahimta ko jama'a har abin ya kai ga an samu wani malami a wannan kasan jama'a malamin mu ne aka zo aka same shi aka ce Allah gafarta malam da Allah wani aya ne muke son ka gaya mana wanda za a karanta wa mace a tofa a farjinta to in dai aka tofa wannan ayan ba za ka yi zina ba Malam Arbani aka yi wannan magana yake gaskiya ni ban san wannan karatun ba cewa ga wani aya da za a karanta a tofa a farjin mace in aka tofa ba za ka yi zina ba yace gaskiya shi ne san wannan karatun ba kuma bai san ayan ba matan nan ta to ai akwai wani malami ne shi yana bada wannan aya shikenan malam Albani ya ce waye wannan malamin sai tace malam wane ne sai dai samu malamin Allah gafarta malam kai ne aka ce ka bada wannan ayan a matsayin maganin zina in aka tofa wa mace a farji ba za ta yi zina ba sai ya ce kware da gaske a ina ka samu wannan dalilin sai ya ce a wai ya tsaya ne ya dubi ayan da ya dubi ayan sai gane cewa kawai an karanta shi zai yi aiki dan Allah ku duba irin wannan gangancin shi ba wai shine ayan wa maryama binta imran allati ahsanat farjaha to in aka karanta aka tofa shi a farjin mace ba za ta yi zina ba kaga irin waɗannan sune hadarin da muke fuskanta jama'a ai dauri ma ya kamata ya mishi ba bulala ba kare wallahi to irin waɗannan akwai su birjik duk wannan ina gaya mana ne dan mu gane cewa yanzu babu fa dama ga wani ya zo a wannan irin zamanin ya rinka cewa wai shi ya gano ma'ana kaza a cikin alqur'ani lallai ila Allah sai dai ya koma kan maganganun da malaman da suka gabata suka yi jama'a ku tun tunan dake ko to bari mu ji sura kuma mu ji dalilin da yasa ne mana wannan shimfida zai taimaka mana wajen mu girmama wato aikin da waɗannan manyan magabata suka yi Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda Allah madaukakin sarki ya ce was-sama'i dhatil buruj Allah ya rantsuwa da sama to kaga kalmar as-sama kalma ce ga magani wanda an san shi a larabci da an ce as-sama'u har ma wasu harsuna sun are shi sun mai da shuna su kalmar kamar bahaushe me ya ma'ana as-sama'u sama kalmar zaka kara maimaita da Hausa kawai gane me kike cewa baya bukatar wani rugon fassara to kaga shi wannan maganar babu tantama akan shi dan haka ba zaka ji wani malami yayi sabani akan wannan ba to amma da Allah yake that is buruj ma'abociya buruj to me buruj kaga yanzu kowa ya tursi ina ba ta fahimta to a nan ne zaka zo ka ji manyan malamai sun fara aini wato dauko ayoyi wannan ya jawo aya kaza ya taimaka mishi wajen fassarar da zai yi wannan ya jawo hadisi kaza ya taimaka mishi wajen fassarar da zai yi daga nan sai a samu sabani to malamai sai suka ce idan aka tattaro waɗannan fassarorin sai aka gane cewa dukkan su babu wanda yake sabawa wani kuma ayan na iya daukan kowanne daga ciki to sai a ce saboda fadan harshen larabci dika fassarorin ayan na daukan ma'anar shi jama'a ana fahimta ko inda ake samun ainihin wato tija shine idan wannan fassaran baya tafiya da wannan fassaran tana sabani da wannan ba irin wannan ne sai an tsaya an tace an tantance jama'a an gane wannan dake ko to zamu zo mu ji menene malaman suka faɗi game da al-duruj wasu malamai suka ce abinda ake nufi da al-duruj shine taurarin dake sama da rana da wata da sauran taurari da su irin Mars din nan Jupiter ga su nan duka sune al-buruj to Allah ya rantsuwa da sama ma'abociya waɗannan taurarin da yake dauke da su wasu malamai suka ce a rana da wata kadai ake nufi kuma al-buruj din sune hanyoyin da suke tafiya akan su dan rana da wata suna da wasu axis duk wanda yayin karatun kimiyya irin na zamani a cikin geography ko physics ko da basic science elementary science da ake yi a JS ko primary za a dan koya maka waɗannan ko cewa rana na tafiya on its own orbit ko axis ko wani abu makamancin haka haka wata to shi ma zaka zo ka ji wasu malamai suka ce waɗannan hanyoyin su ake nufi da al-buruj wasu malamai kuma suka ce a'a abinda ake nufi da al-buruj shine wasu halittu da Allah ya sanya a sama domin su baiwa sama tsaro da kariya sune al-buruj wasu malamai suka ce abinda ake nufi da al-buruj shine ainihin wato channels da ake da shi na sadarwa da suke a sama. Haka dai duk suke waɗannan maganganu zamu zo mu ainihin wato jishi. To kaga irin abin da muke magana ko? To yanzu wani yanzu shi ma sai ya zo ya kirkiro nashi. Kaga yanzu za a tsaya a saurare shi? Ba za a tsaya a saurare shi ba. Allah ya sa mu dace. Sannan Allah ya ce wal yawmil maw'ud. Allah ya rantsuwa da wannan yini wanda ake musu alkawarin cewa zai zo. Wani yini kenan tashin alkiyama kwarai da gaske. Haka malaman duk suka fassara wannan aya. Shi kam akan wannan ba a yi sabani ba, domin yini ɗaya Allah ke alkawarin cewa yana nan zuwa. Ina fata an fahimta. Sai Allah ya ce wa shahidin wa mashhudin. To nan ma sai aka kai aka ko. Menene shahid? Menene mashhud? Wasu malamai suka ce shahidin ranar Juma'a kenan. Ita ce ranar da Allah madaukakin sarki yake turo mala'iku su zo su ba da shaida ga duk wanda yake ruwa manzon Allah salati. Sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa manzon Allah yake asiru alayya min salatikum yawmul Juma'a. Ku yawaita yi min salati ranar Juma'a fa innahu yawmun mashhud. Saboda rana ne da ake ba da shaida. Wasu malamai suka ce dan haka ranar Juma'a ake. Wasu malamai suka ce a Allah madaukakin sarki da kanshi shine ash-shahid anan. Ina fata an fahimta. Suka kawo ayan Qur'ani fadan Allah madaukakin sarki a wallahu ala kulli shay'in shahid. To kage irin magana ko? Yanzu kage wannan tunda ba fassara ne sarihun ba, kokarin malamai ne. Wani malami ne zai ga cewa to ai wannan ayan Allah a ciki ya kira kanshi da shahid. To bari ya fassara nan da shahidun da shi. Jama'a ana fahimta ko? Wasu malamai kuma suka ce a wannan aya shi manzon Allah da kanshi ake nufi da shahid. Suka kawo dalili da Allah madaukakin sarki ya faɗi cikin suratul Nisa. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. Dan haka manzon Allah ake sallallahu alaihi wa sallam. Jama'a fahimta ko? To haka nan ma fa kowa ya ta kawo fassara yana kokarin kawo dalilin da ya taimake shi wajen wannan fassara. To za mu zo mu ji fassarar kuma mu ji wanne ne yake daidai insha Allah. Sannan Allah ya ce wa mashhud. Shahid wa mashhud. To wane ne mashhud kuma? Wato ga mai shaida ga wanda ake shaida a kan shi. Za mu zo mu ji wasu malamai suka ce mashhud ɗin nan shine ranar Arafa. Ina fata an gane. Wasu suka ce a'a al'umman nan ne da annabi zai yi shaida a kansu su ne mashhud. Wasu kuma suka ce a'a annabi Nuhu ne da mutanen shi da Allah zai ce mu zo mu ba da shaida a kansu. Idan annabi Nuhu aka tambaye shi ka isar da sako yace kwarai na isar ya Allah. To ku Nuhu ya ce ya isa muku da su ce a ƙarya ne ya Allah ba wani dan sako da ya zo mana. Ka ji ƙarfin hali. Barawo da neman mabudin ɗakin ka ko? Ina fata an gane. Allah ya kiyaye. To wanne ne yake daidai a cikin waɗannan fassarori shi ma za mu zo mu ji insha Allah. Sai Allah ya ce kutila ashabul ukhdud. Allah ya tsinewa wasu mutane da suka rinka haƙar rami suna jefa bayan Allah masu imani suna kunna musu wuta suna kona su a ciki. Allah ya tsine waɗannan mutane. Ina fata an gane ma'anan kutila ai lu'ina. To waɗannan wasu mutane ne kuma nan ma za ka zo ka ji an yi sabani. Wasu suka ce wasu mutane ne a ƙasar Yaman. Duk in suka ji labarin wani ya yi imani sai su je su haƙa rami, su zuba fetur, su kunna wuta, sai su zo su kama shi su jefa shi a ciki. Saboda me? Shi ne Allah a gaba yake wa ma naqamu minhum. Ba su fahimci musu laifin komai ba. Illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Kaɗai dai sun yi imani ne da Allah wanda yake magwayi, wanda yake abin yabo. Za mu zo mu ji bayani game da waɗannan ba insha Allah. To su wane ne ashabul ukhdud? Kalman al-ukhdud jam'i ne a mufradi ne na ahadith. Wato ramuka 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 haka suka yi a babbakin hanya. An fahimta ko? Sai su faretin bayan Allah masu imani. Duk wanda ya zo sai a ce kana nan akan imaninka koko ka yadda sarkin garin nan shine Allah. Idan ya ce bai yadda da sarki a matsayin Allah ba, Allah mahaliccin sarki shine Allah. Kawai sai su ingiza cikin wannan ramu. To shine Allah ya ce annari zatil waqut. Waɗannan mutane da suka haƙa ramukan nan sai suka kunna wuta, wuta mai ci mai balbal a cikin wannan ramu. Idhum alaiha qu'udun a lokacin da suka zo suka ayi wato ridako a bakin wannan ramuka da ke ci da wuta suna ayin jefa bayan Allah masu imani. Allah yace wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud, su din nan akan abin da suke aikatawa ga mu'minai, to ana shaida abin da suke aikatawa, ana bada rahoto akan abin da suka aikata. Allah yake mu'minan nan kuma ba su yi musu laifin komai ba. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'aziz al-hamid, ba su yi musu laifin komai ba, ba laifin tsaye ba na zaune, kadai dan sun yi imani da Allah, Allah wanda yake al-'aziz wato buwayayyen sarki, al-hamid wanda yake abun a yaba mishi, alladhi lahu mulku samawati wa al-ard, Allah da yake shine ma'abuci mulkin sammai da ƙasa, wallahu ala kulli shay'in shahid, Allah kuma shine yake bada shaida akan duk abin da kowa ya aikata. Dan haka kai da kake aiki nagari ka ci gaba, Allah zai bada shaida akan abin da kake aikatawa. Haka kai da kake aiki na banza kai ma ka ci gaba, Allah madaukakin sarki zai bada shaida akan abin da kake aikatawa. Sai Allah yace innal ladina fatanu mu'mini, amma ku sani cewa duk masu fitinan bayan Allah mu'minai, wal mu'minat da bayan Allah mu'minai mazansu da matansu, thumma lam yatubu, basu bar wannan aikin suka tuba wa Allah ba, falahum azabu jahannam, Allah na tabbatar musu da cewa azabar jahannama tasu ci, wato Allah yayi devotion wutan jahannama gare su, it is their property, Allah ka tsare, walahum azabun hariqi, Allah yace akwai wani azaba mai gobara a cikin shi, wato bacin azaba ne kuma akwai gobara a cikin shi, Allah ka tsare. Waɗannan jeran giyan ayoyi su ne za mu fara sauraron bayanai a kansu insha Allah. Al-Imam Ibn Kathir, Allah ya mishi rahma, yake cewa yuqsimu Allahu bis-sama'i wa burujiha, a cikin wannan aya farkonta Allah madaukakin sarki yana yin rantsuwa ne da sammai da kuma ainihin wato buruj din sammai din. To menene buruj din nan? Sai yace wa hiya nujumul izam, su ne wasu manya-manyan taurari, big stars, an fahimta ko da galaxies, waɗannan manya-manyan taurari su Allah ke rantsuwa da su. Jama'a ku dubi girman duniyar nan namu, to a matsayin tauraro ɗaya ne fa daga cikin taurarin da sama ke ɗauke da shi, an fahimta ko? Wannan duniyar art ɗin nan da kuke gani, kamar yadda kuke hangen tauraron wata, haka fa duniyar nan take kamar ƙwallo, ina fata an gane. To shi wannan duniyar nan tamu ɗan ƙarami ne idan ka gwada shi da duniyar tauraron wata da kake kallo a sama. Shi yasa idan ka samu dama ka tashi sama ka je duniyar tauraro, sai ka kallo duniyar nan namu inda ka baro, haka za ka gan shi ɗan ƙarami kamar ƙwallo da kake siya wa yaranka. Wani zai ce cafke jar, abin mamaki ko? Haka abin yake kuma jama'a. To sannan kuma da shi tauraron duniyar da na watan, idan ka kara su a kan wani tauraron kuma daga cikin taurarin nan, su ma haka za su zama ɗan miki a gabansu. To dukkanin waɗannan tauraron, ka duba duniyar nan yadda kake ta yawutawa a ciki, kana ganin kai wannan karatun kai ba ka gane ba, ba za ka gane ba, ina ba da an gane, sai ran da ka je ka shiga cikin fagen ilimin kai bincike a ciki, ko ka ga ainihin wato wasu hotuna da suke suranta maka su. To dukkan su fa sama na ɗaya shine kuma yake ɗauke da su, shine Allah ya rantsuwa da wannan sama da kuma abin da yake ɗauke da shi da ya tattara a cikin shi. Kaga girman halittan Allah ba wanda ya san shi sai Allah, ina fata an gane, Allah ya sa mu dace. To daga nan za ka fahimci hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama da Annabi yake cewa idan aka tattara duniyar nan gaba ɗaya aka gwada shi da girman sama ta ɗaya da Allah ya halitta, to kaman a ɗauki zobe ne a jefa shi a surƙuƙin daji, da Allah fegi hekta nawa wannan zoben zai mamaye a dajin nan, ai ba ma za a ji labarin shi ba ko? To haka duniyar nan aka gwada shi da sama ta ɗaya, sannan sama ta ɗaya shi ma aka gwada da sama ta biyu, shi ma kaman wannan zoben ne a cikin daji. To aka tattara samman guda bakwai duka da ƙasai guda bakwai duka aka gwada da girman kursiyin Allah, to shi ma kaman zobe ne a cikin daji. Shi yasa Allah ya ce wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard, kursiyin Allah ya mamaye sammai gaba ɗayansu da kasa wannan kursiyin kuma kamar yadda manzon Allah ya bayyana nan ne inda Allah madaukakin sarki ya aje digadigan shi iya inda Allah ya aje digadigan shi kenan akan kursi jama'a kun yinka ko to ita kanta kursiyin in aka gwada da al'arshi kuma to nan ma kaman zobe ne a daji al'arshi kuwa jama'a shine halitta daga cikin halittun Allah mafi girma shi yafi komai girma to shi Allah madaukakin sarki ya daukaku saman al'arshi ne gaba daya ba zai iya kwantata girman Allah jama'a so abu ne wanda sai dai imani kawai jama'a sai dai imani to kaga rashin sanin kiman Allah shi yasa wasu suke ainihin wato karanta al'amarin Allah kaga suna kokarin su rinka gwada Allah kaman halittu shi yasa Allah yake cewa wa ma qadarullah haqqa qadrihi basi kimanta Allah hakikanin kimanta wanda ya cancanta ba Allah madaukakin sarki yasa mu dace to kaji wannan kenan kama taqaddama bayanu zalika fi qawlihi ta'ala mala yace bayanin haka ya gabata a cikin fadin Allah madaukakin sarki cikin suratul furqan da Allah yake cewa tabarakallazi ja'ala fis sama'i sai yace ni burujan to kaga wannan yayi gine da was sama'i dhatil buruj Allah ne ya sanya buruj a sama to menene buruj inda Allah ya sanya a sama sai wannan malami ya fassara cewa taurarin da ke sama kenan su ake nufi da buruj yanzu kaga ya dauko wani aya da ya taimaka mishi wajen fassara ko bai dauko ba ya dauko amma da yake ba tafsiri ne qur'anu bil qur'ani sarihun ba to ba za ka sakakkance ka ce ya fassara kenan ba yanzu kun ga daga cikin fa'idan da nayi mana wancan shi fida da su ko yauwa sai malam yace qala ibn abbas wa mujahid wa dhahhak wal hasan al hasan al basri kenan wa qatada wa suddi al buruj an nujum wadannan jeren giyan manyan malaman tafsirin nan su kuma suka ce kalman al buruj inna da Allah ya rantsuwa da su to ana nufin taurarin da ke sama kaga zai iya daukan irin waccan fassara da aka yi kenan ko wa qala yahya ibn rafi' al buruj qusurun fi sama to kaji wani malami kuma malam yahya dan rafi shi kuma yace ma'anan al buruj ana shi abin da ya fassara shine wasu irin manya-manyan wato gine-gine ne da Allah ya yi a sama wasu katafarin gine-gine ne da Allah ya yi a sama menene dalilin da yasa ya wannan fassara sai yace wa qala al minhanu bun amru was sama'i dhatil buruj al khalqul hasan shi kuma wannan malami yace wasu halittu ne kyawawa da Allah ya yi a sama ina fata an gane to kaga waɗannan duk suna dauko wasu fassarori suna yi wanda dukkan su za su iya komawa zuwa ga waɗancan annujum din saboda waɗannan nujum din ba su ma wasu halittu ne manya-manya a sama kuma kyawawa ko daga nan duniya muna dan hango su ai ko to haka waɗannan malamai suka tafi akan wannan fassara sai yace wa ikhtar ibn jarir amma babban malamin tafsiri al-imam ibn jarir at-tabari da ya dauko waɗannan fassarori a cikin tafsirin shi jami'ul bayan ya kawo kowanne da isnadin shi sai yace a wajen shi wanda yake ganin zai fi dacewa da wannan fassara annaha manazilu shamsi wal qamari sune masaukai hanyoyin da rana da wata suke bi a sararin sama sai yace waɗannan hanyoyi kuwa ko waɗannan masaukan wahiya na 10 burujan wato wasu orbit ne guda 12 to barkaci shi kuma yadda ya dauko fassarar da yi sai yace waɗannan masaukan nan guda 12 shine rana ke kewayawa kafin shekara ta zagayo ina fata fahimta da haka ake lissafin shekara sai yace tasiru shamsu fi kulli wahidin minha shahra rana yana kewaye kowanne daga cikin waɗannan masaukan nan guda 12 a cikin wata ɗaya ne kaga a cikin wata nawa kenan zai kewaya su gaba ɗaya wata 12 kafin ya gama kewaya su ya dawo na farko shekara ya zagayo kenan shi yasa da tafiyar rana ake lissafin shekara jama'a an fahimta ko sai yace wa yasirul qamaru fi kulli wahidin yawmaini wa thulusayn shi kuma wata yana kewaye kowanne daga cikin masaukan nan a cikin yini biyu ne da awa takwas shine sulusi na yini daya in ka raba awa 22 sau uku zai baka awa takwas to a cikin yini biyu da awa takwas wata ke kewaya waɗannan aini wato masaukan kaga kenan a cikin wato a kwanaki nawa kenan wata zai kewaya su dukkan su guda 12 din wannan na farkon kwana biyu da awa takwas na biyu kwana biyu da awa takwas na uku kwana biyu da awa takwas har 12 sai Allah ba calculator ko babu rasuwa na anan ne uballisabi a cikin kwanaki 28 kenan 28 days ina fata an gane to yace idan wata ya kewaya su cikin kwanaki 28 sai ya je ya aini wato labi a cikin dare raki guda biyu ka ci dalilin da ake yin kwana 30 kenan kafin wata ya sake zagayowa ina fata an fahimta gashi yake cewa fa zalika 28 manzila wa yastasirru laylataini sai ya kwana 28 a cikin dare biyu kuma sai ya je ya labi shine daren da yake fita da daren da yake faduwa amma an fahimta ne dake ko shi yasa ake yin kwana 29 ko 30 kafin wata ya zagayo kenan jama'a ana fahimtar wannan ko sai Allah madaukakin sarki yace wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud Allah ya rantsuwa da yawmil maw'ud ya rantsuwa da shahid ya rantsuwa da mashhud malam anan sai yace ikhtalafa mufassiruna fi dhalik malaman tafsiri sun yi sabani wajen fassara waɗannan ayoyin wa kad qala ibn abi hatim malam abdurrahman ibn abi hatim ya aini wato rubuce hadisi wanda ya dangana da sahabi Abu Huraira Abu Huraira Allah ya kara mishi da yace manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace al yawmul maw'ud yawmul qiyama ranan da aka yi alkawari shine ranan alkiyama wa shahidun wace ce shahid kuwa shine yawmul juma'a sai annabi yace wa ma tala'at shamsu wala gharabat ala yawmin afdala min yawmin juma'a rana bai taba haska wani yini ko ya fada a wani yini da ya kai ranar juma'a falala ba kware da gaske jama'a ranar juma'a yana da falala gaskiya ne wannan a dazu a muhadara da muka yi da uwaye mata mun gaya musu daga cikin falalan da yinin juma'a yake da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa juma'a a cikin yinin da in Allah yawa mutum gaban katar ya rasa a daren juma'a ko yinin juma'a yayi mutuwa shahada ba za a yi mishi tambayan kabari ba jama'a saboda darajar ya mutu ranar juma'a kaga shi wannan ya nuna juma'a na da falala ko bai da shi sannan daga cikin bayanai da annabi yayi na falalar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace ranan ne Allah ya halicci annabi adam sannan ranan Allah ya kashe annabi adam ya dauki rayuwar shi sannan ba za a yi tashin alkiyama ba sai a ranar juma'a da haka jama'a mu al'umman musulunci da Allah ya sa muka dace da yinin juma'a shine ranan da muke fita mu yi ibada na baki daya Allah ya datar da mu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a cikin hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yinin ne Yahudawa suka yi kokarin su nema sai suka kauce mishi sai suka fada asabar juma'a suke nema amma sai Allah ya kauda su sai suka je suka dauki asabar shi yasa suka rike asabar gam mutuka raba da al'umman nasara suka zo kristoci su sai suka ƙara nausawa gaba sai suka dauki lahadi jama'an fahimta ko ba wanda ya dace da yinin juma'a sai da al'umman manzon Allah muka so mu sai Allah ya datar da mu da juma'a manzon Allah ya ce misali na da al'umman da suka gabata kaman mutum ne ya dauki masu aikin kwadugo sai ya ce ina son ku yi min aiki daga fitowar rana zuwa faduwar rana zan ba ku sakamakon aiki la'ada kaza shikenan Yahudawa sai suka fara karban aikin suka fara aiki sai da aini wato rana ya raba hantsi ya duba ludayi sai suka ga kai akwai sauran aiki nan gaba bawan Allah gaskiya mu ma hakura da aikin nan ba za mu iya ba sai ya ce a'a ku ƙara safa kun san mun yarjejeniya da ku har faduwar rana ne sai suka ce gaskiya mu ba za mu iya aikin wahala ba to wanda fa kuka yi a baya ba zan biya ku ba sai suka ce eh ba masu sai suka jefar da gatari suka tafi shikenan mutumin nan sai ya je nemo suwa za su ƙarasa sauran rabin yinin a ba su cikakken la'adin da aka ce za a ba wa a can sai al'umman nasara suka zo sai suka ce su za su da suka karba aikin su sai suka fara daga tsakar rana har zuwa bayan la'asar su kuma ana zuwa la'asar sai suka ga kai har yanzu rana bai fada ba gaskiya malam mu ba za mu iya karasa aikin nan ba yace ranan ya kusa fadawa ai duka bai wuce awa biyu ba suka ce gaskiya mun gaji to in ba kuka tashi ba za a biya ku ba sai suka ce eh mun yarda kada a biya ku din su ma suka jefar da gatai shikenan bawan Allah nan shi kuma yana neman wanda zai cika samu shi aiki sai ya zo ya nemo al'umman musulunci cewa to ko za ku ƙara samun aikin nan sai mu musulmai muka karba nan da nan muna farawa sai awa biyu cika sai rana ya fada sai aka ba mu ladan aiki tun daga fitowar rana har faduwar rana haka manzo Allah ya sifanta wannan al'umma shine yahudawa sun yi aikin titi sun yi su gano juma'a suka yi ta wahala karshe suka saba wa annabi su sai Allah ya bugar da su yace an fasa ba ku ladan su ma nasara suka zo suka wahalar da nasu annabin su ma suka fada lahaji su ma suka yi aikin banza da al'umman musulunci suka zo sai Allah ya datar da su shi yasa manzo Allah yake dan haka yau juma'a ita ce ranar gobe na yahudawa jibi kuma na nasara kaje daga cikin dalilan da malaman musulunci suke bayani game da haramcin musulmi ya maida ranar asabar ranar da zai rinka shagulgula kenan ko ya maida ranar lahadi cewa shine ranar hutu jama'a musulmai yau mun shi muke yi ko ba su muke yi ba kaga mun saki namu rana tare da cewa mu namu yinin ma juma'a ba a shar'anta mana cewa dole mu huta a cikin shi ba shi yasa Allah yake idza qadaw menene in kuka idan da sallah fantashiru idza qudiyat as-salatu ko da Allah yake fantashiru fil ardi arzikin Allah Allah bai takura ku ba ko da ranar naku ne kun yi ibada ku karam ya dawo ya zo akan doron kasa ku je ku nema daga arzikin Allah amma ba yahude to shi a wajen shi ya haramta wa kanshi yin aiki ranar asabar ba nasari shi ma ya haramta wa kanshi yin aiki ranar lahadi shi yasa aka samu wani ba yahudi wai shi yazo zai yi wa musulmai cin mutunci a kasar America ya rubuta wani littafi game da economics sai a ciki ya dauko ya snapi hoton musulmi yayi ruku'u da sujjada yana sallah sai ce yanzu jama'a dan Allah ku duba wannan a cikin field na tattalin arziki lokacin da ya dauka yake wannan sallah ya karya tattalin arziki wato wai awa 8 din da aka dauki musulmi karfe 12 da rabin nan zuwa karfe 1 ko 2 da yake zuwa break yayin sallah wai ya karya tattalin arziki kun ji ba yahude ko shine sai aka samu malamin mu Muhammad Awwal Adam Al-Albani Allah ya gafarta mishi shi yayi mishi raddin wannan magana shi yayi mishi rejoinder yace gaskiya ne musulmi yana karya tattalin arziki a lokacin da yake sallah sai yace amma bari mu lissafin irin awannin da musulmi ke batawa wajen ibadar sallar nan sai a lissafa for the whole week a ga awa nawa musulmi ke asara yake wa wato menene tattalin arziki asara ko shikenan sai yace kaga dai ana zuwa aiki misali a ce karfe 8 a tashi 12 ko karfe 4 in an dade ne karfe 4 ko idan an takaita karfe 2 ina fata an gane duk wani ma'aikata ina jin ba a wuce karfe 4 haka ne sai ce to iya lokacin da musulmi ke sallah within this lokaci shine sallah azhar kare dan kaga sallar al'asar dama daga karfe 4 musulmi ke farawa ko dan haka ko ya je gidan shi zai so a duba sallar azhar kadai musulmi yake yi within wannan lokacin aiki ko to sallar azhar din nan awa nawa musulmi yake yi yake sallah awa nawa karkari minti 10 ne jama'a in ya dade wanda babu irin shi kenan amma minti 3 wani musulmi ma ke yi radiyallahu anka ina talbijo kenan eh suna wasu jama'a muhammadu sallallahu alaihi wasallam eh bari dan gaba wannan analysis din bari ku ji analysis din ne wato kun ga idan musulmi ya dade yana sallah shine a ce minti 10 jama'a to kaga ranar litinin musulmi zai bata minti 10 kaga ya karya tattalin arziki minti 10 ranar talata musulmi zai karya tattalin arziki na minti 10 minti nawa kenan ranar laraba musulmi zai bata minti 10 ya karya tattalin arziki minti nawa kenan awa nawa rabin awa hayo sannan ranan alhamis musulmi zai bada minti 10 ya karya tattalin arziki minti nawa 40 ranan juma'a musulmi zai bada awa to a ce shi ana ma juma'a ko a ce minti 30 ko a ce 20 ko kun bashi 30 din a bashi 30 din ko eh 20 a bashi 30 din ma tunda zai je wanka ya zai a zauna ya sauraro duba ko liman zai yi minti 10 yana hutuba ko 20 sannan ai sallah minti 10 kaga minti 30 to ranar juma'a zai bada minti 30 kaga in ka hada har yanzu awa daya da minti 10 shine fa musulmi yake fatawa ya karya tattalin arziki amma shi ba yahuda 24 hours ya kashe a ranar asabar a full 24 hours tun daga fitar rana har faduwar rana baya aiki komai yana kwance sai dan uwan shi kirista shi ma 24 hours yake batawa ba ko bude shago ba sa yi rana haka ne ko ba haka bane to su awa 24 musulmi awa 1 da minti 10 dan Allah wai kare tattalin arziki ai ana shooting wannan sakon akan internet kawai sai janye wannan littafin nashi matsiya ce ya maida musulmai gidadawa ina fatan jama'a an gane Adam Smith irin abin da suke yi kenan Allah ya kiyaye na'am malam na'am shine ai sallar juma'a akwai na'am na biyu na'am 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 ana ce mishi ajami na'am to amsa na farko tabbas a ranar juma'a akwai wasu lokuta da shari'a musulunci ta ware musulmi ya yi wato tsayaye wasu aiki na musamman shine aiki na ibadar sallar juma'a an ware tun daga lokacin hanki har zuwa sadda wato rana zai yi zawali duk waɗannan lokuta ana iya yin sallar juma'a a cikin su dan haka in musulmi ya idar da sallar juma'a shi within wannan lokacin minti 30 ne minti 40 ne to iya lokacin da shari'a ta ware wani ibada kenan na musamman ina fata an gane bayan wannan babu wani ibada kuma da aka shar'anta wa musulmi cewa ya ƙara ware wani lokaci ya yi shi na musamman sai dai falalan sa'a guda da annabi ya bayyana a ranar juma'a cewa akwai wata sa'a da musulmi ba zai dace da wannan lokacin yana cikin sallah ya roki Allah duk abin da ya roki Allah sai Allah ya karba sahabi Abu Huraira kuma ya bayyana wannan lokaci a cikin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa lokacin shine tsakanin sallar la'asar da faduwar rana dan haka idan musulmi ya yi wato kasance yana cikin masallaci yana jiran sallar magariba to yana iya samun wannan lokaci sa'a guda yayi addu'a Allah ya karba to amma kuma wannan sai saba da abin da wasu suka kirkiro suka maida bayan sallar la'asar zuwa magariba lokacin a shimfiɗa kyalle ayi zikir wannan babu dalili shi Qur'ani da sunna kaga wannan na daga cikin masu kirkiro wa kansu ibada ke iya abin da manzon Allah ya faɗi sai a tsaya akai jama'a an gane wannan dake ko dan haka ba wani kuma lokaci da aka tsara wa mutum cewa lallai kade komai sai wannan abu bayan sallar juma'a babu hasali ma sallar juma'a amma idan mutum ya shiga wasu yanayi to shari'a takan dauke mishi wajibcin yin shi kamar mutum ya samu kanshi a hali na rashin lafiya kamar mata kamar matafi duk waɗannan ana dauke musu wajibcin juma'a tare da shari'ar musulunci ta kyamatar da yin tafiya a yinin juma'a ma'ana mutum ya kirkiri tafiya sai ya bar shi ba zai tafi ba sai safiyar juma'a shari'a ta hana wannan shi yasa manzo Allah in tafiya zai kama shi wanda juma'a zai shiga sai ya fara tafiya tun alhamis hasali ma annabi yana sha'awar yin tafiya shi din ranakun alhamis ina fatan jama'a gane karanta ko da riyadu salihi zaka ga yin wato dalilin haka jama'a mun gane wannan a karkashin wannan kaga wannan yake nuna cewa ke me kenan musulmai suna girmama yinin juma'a suna daraja shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da shi a nan kaji muhalli shahidi wa shahidin wa mashhud dan haka jama'a muka ambata cewa malamai suka nuna cewa yana daga cikin abubuwa na laifi ko kurakurai da musulmai za su rinka yin wato yi shine su mai da ranakun asabar da lahadi su mai zama ranar hutu gare su wannan koyi ne da yahudi da nasa kuma annabi ya hada sallallahu alaihi wa sallam kuma an gane wannan da kyau ko fadda dan haka irin yadda musulmai suka wayi gari su ma komai nasu yanzu in za su yi daurin aure sai ranar asabar taro sai ranar asabar wani abu kaza sai ranar asabar malamai suka ce ba daidai bane dan haka musulmai mu dawo cikin taitayin mu bayan yi wato san cewa muna taimakon yahudawa ne wajen wato girmama su musu wannan rana kaga kuma wannan ba daidai bane Allah ya kiyaye har sai da al-Imamu Ibnu Kathir a cikin wannan tafsirin sai da ya magana game da har suna da aka sa wa mako kwana bakwai da ake ce mishi asati yace shi ma ba daidai bane musulmi su rinka faɗi ba ga yanzu duk ba mu san wannan abubuwan ba sai ka ji mutum yana cewa da Allah mu haɗu da kai sati na gaba da yace sati din na an fahimci mako yake ne da zaka ce wa musulmi mu haɗu da kai juma'a biyu sai ya ga abun ya mai wuce to kuma da haka annabi ke lissafi duk lissafin manzon Allah annabi juma'a yake amfani da shi ba haushe ma bai kiran shi sati da waɗannan arnan suka zo suka lakaba mana shine sai abun ya juye ma dan bahaushe mako bahaushe ke cewa ya fasara da hausar shi to gara ma ka fasara da hausar ka da karin kiran shi sati in ko ba haka ba ka koma asali yadda annabi ke ta'birin shi ka ce mishi juma'a wani zai ce ba zan gane ba kai iya gane sati amma ba za ka gane in ka ce juma'a ba eh satin ma naka ne amma ka musulmi amma ya gane sati amma wai sai ka ji musulmi ya ce wai ka ce mai da Allah mu haɗu nan da kai juma'a uku sai ya ce ban gane ba a to dole ka gane dan haka jama'a mu canza mu sauya mu lazunta wa kanmu har mun sai mun saba shine an mai da abun ya zama turanci kuma jama'a kun san wani abun shari a nan kasan ba a nan kasan nan Najeriya da aka ba aka yanyanka aka mai da shi Najeriya ba a san hutun asabar da lahadi ba ba a sani wallahi ba a sani ba rashin sanin tarihi ne jama'a zuwan bature da ya zo ya colonize shi ne arnan kasan nan suka ce bari tunda su arna ne su haɗa kai da waɗannan arna ɗan uwansu su rinka amfani da asabar da lahadi su ma a nan kasan sai suka je suka samu waɗannan masu jajayen kunnuwa cewa su canza hutun daga juma'a da alhamis da juma'a shi ne ba suka canza ba amma yanzu an waye gari yanzu duk musulmai ba mu sani ba da yake ba ma bibiyar tarihi arna ne suka kaga ba mana wallahi ba shi ne ranakun hutun mu ba a Najeriya na'am yanzu in ka zo ka bude makaranta ka ce naka makarantar za a rinka farawa ne ranar asabar zuwa laraba sai ga musulmi suna ta kore mu ba mu saba ba wallahi mu muna shan wahala wallahi an mai da kai asalin ka ne fa addinin ka Allah ya sa mu dace na'am malam eh na'am kun gani ko haka ne magana ai da ma bai da asali shine muka ce a nan Najeriya ma wai mu takaita case study din ne a nan Najeriya ba kaji yadda aka mai da hutu ya koma asabar da amma ba mu san shi ba wannan kasar ware ware da gaske haka sosai wasu suna cewa su fa ba wanda zai hana su fitowa ran lahadi dan ba su ba su ga dalili shi kuma bai da dalili jama'a sahabi Umar dan Khattab shi ya fara zaɓowa musulmai alhamis da juma'a ya zama ranakun hutu idan aka yi aiki na administration sai a ɗauki kwana biyu a je a gyara office a yi wane ne a yi wane ne sai ce to a rika yi alhamis da juma'a haka ɗalibai a makarantun islamiyya da ainihin makamantansu shi yasa wajibi musulmai sai mun dawo mun gyara waɗannan abubuwa shi yasa Allah madaukakin sarki ya gafarta wa malamin Muhammad Awwal Adam Albani makarantar shi da ya buɗe sai ya koma asali da haka ranar asabar ne ake fara komai ranar alhamis da juma'a ranaku ƙarshen mako kenan kuma haka ake tafiya kuma yaran na cin jarabawa sun ma fi kowa kokari ma a kasar na'am na'am eh na'am na'am eh malam ne yake cewa yana ji irin karatuttukan nan kun ya girma kaka ko iyaye na cewa bai halatta musulmi ya rika yin farauta ranar asabar ba kaman kamun kifi da makamantan su shine yake cewa to shi yana da alaka da waɗannan karatun ne ko ba wani aya ne ko hadisi asali su yahudawan ne Allah madaukakin sarki ya yi wato me yake cewa punishment ne yau wa ya dauka musu hukunci dan aho a hore su sai Allah madaukakin sarki ya hana su yin su a ranakun asaba an fahimta ko dan haka ranan kuma da ba sa yin su din sai kifaye su zo su malale kan teku ranakun da aka ce su yi su kuma gaba ɗaya sai mutum ya kunni tun daga safe har dare da ƙyar zai samu wani kwayan kifi irin wani ɗan ƙaramin nan shine sai suka ce bari su nuna wa Allah sun fi Allah wa yau shine sai aka samu wani matsayaci daga cikin su ranan asabar din nan yazo ya ga kifaye ya waiga bai ga kowa ba kawai sai ya dauko ragan shi ta kwando disebe ya tattara kifayen nan ya daure su ya saka a kwandon shi sai ya ajiye a gefen teku sai ya tafi gida ranan lahadi na yi yana zuwa da sassafe sai ya dauke kifin shi sai ya tafi gida sai duk gari aka ji kanshin kifi ana ta suya ba a saba ba ah daga ina ai daga gidan wane ne ana zuwa wane aka yi sai ya ce ga hilan da nayi wayo nayi tunda an hana mu su ranar asabar ni dai ban yi su ba na dai kama kifin ne na aji sai na dawo gida sai suka ce ah ka je wane shege wane a ce kana da shi ke nan suka kama yin haka to kun fahimta jama'a to wannan Allah yayi wa yahudawa ne dai ya punish an fahimta ko so amma wannan dokan bai lazumci wannan al'umma ba to daga nan ne kuma wasu iyaye yake faɗin waɗannan su kullum dan haka ba daidai bane jama'a Allah ya kiyaye now yawa sai amsa na biyu cewa duk wanda ba Balarabe ba ya zama ba'aja ne kenan shine abin da muka fara faɗi a farkon karatun nan cewa duk wanda ba Balarabe ba to shi ma a matsayin ajani ne bagwari da Bahaushe ke cewa din nan dan haka Larabci ne kadai wato yake yare wanda za a aje shi mustaqillan sauran duk gwaranci na fatan jama'an gane yawa dan haka kai ma ka daina wa wasu alfahari da yaranka kai ba Balarabe bane ko eh to kai ma ba gwari ne wannan mai bakin jaban nan yazo ya sai ga yayin masifa haka ce shi shi ma kuma wakilci ne aka yi ga mutanen kasar saboda a kasar nan mu arewacin kasar da larabci muke komai namu da larabci muke yi shi yasa ka shiga anguwannin zariyan nan zaka ga duk sunan anguwanni da ake rubutawa a kofar gidaje da ajami ake yi anguwan limanci haka amma duk sai aka zo aka juye mana abubuwa to da yake musulman mu kuma mun wayi gari ba mu san kiman addinin mu ba sai mu ba muka siyar musu da addinin mu sai muna karbo nasu da yake kaskantacci wallahi har sai mutane sun dawo ga asalin su sannan kiman su zai dawo Allah ya kiyaye na'am malam Hamza na'am eh shine a cikin wasu faransis madam warai da bata da business wallahi kuwa ba mu da su me alaka mu musulmi da su ko kun fahimta to waɗannan maganganu jama'a ya zama lazimi a rinka sanar da ainihi wato su al'ummar musulmi din yanzu ka ga ka samu mu musulman guda nawa suka san waɗannan bayanin ma sannan daga cikin waɗanda suka sani mutum nawa ne suke da wannan ruhi cewa gaskiya mu ma ya kamata mu tsaya we standing for addinin mu arna ne a ƙasar nan to wajibi mu rinka faɗi muna sanar da waɗannan yara nan gaba shine shugabanni a farantakar kaza a hukuma kaza a wuri kaza to a kawo wannan sauyi dan ba wa'ayi aka saukar aka nada ba kai ba to mu sauya shi mu koma asali inda su ma ai kaka ba mana suka yi kasan mu arna ne idan hakan ba zai yi wato kowa ya tafi da nashi har ne ya rinka hutun shi ranar hutun shi musulmi ma ranar shi yau amma idan ba ranar da za a kulle ministry of education ya kulle a yi aiki yauwa kowa ya zaɓi ranar da ya rushe saboda haka in za a dauke ka aiki sai a ce zaɓi ranakun da za ka yi aiki shikenan kuma ka zaɓi awanni kai ka ce kai cikin dare ka fi samun nishaɗi na haka da dare za ka yi karatu ku je su gujiya jama'a suka aiki ina fata an gane Allah ya sa mu dace jama'a saboda kurewar lokaci zamu saurara a nan kuma gagarin ne ya hadi da hadari idan Allah madaukakin sarki muka ya kai mu gobe sai mu sake dauka daga wannan aya wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud Allah madaukakin sarki ya karba mana da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.